Shugaban hukumar samar da koko a Ghana, Joseph Bwahin Edu, ya bayyana cewa rashin tabbatar da farashi mai kyau ya sanya manoman koko a kasashe bin cikin matsanancin talauci, abinda kasashe bin wato Ghana da Cote d'Ivoire ke bukatar da a sake duba. Mr. Edu na jawabin ne yayin wani taron masu ruwa da tsaki bisa harkar koko a Accra, babban birnin kasar Ghana. Shugaban ya ce, ya zama tilas mu sayar manakiyar Turai koko kan farashin da suka tsaida mana, abinda ba zai yi taimako ba. Mun yi imanin cewa Ghana da Cote d'Ivoire ce kasashe bin da ke fitar da koko mai inganci a faɗin duniya tun shekaru aru-aru da suka gabata, kuma sai ana kimanta ingancin koko din mu ta hanyar samar ma kasashe bin da wasu ƙarin kuɗaɗe sakamakon ingancin koko din su, wato koko quality premium. Amma akwai damuwa sosai a ga cewa an rage yawan waɗannan kuɗaɗen a yanzu, in ana fuskantar karancin koko a faɗin duniya farashi na kasa, kazalika in koko ya bunkasa farashi na kasa. Yace ya kamata a yi bincike saboda bisa tsarin kasuwanci, a duk lokacin da aka fuskanci karancin kaya to farashin sana zuwa sama, amma koko ba hakan bane.
When there is surplus in the market, price are down. When there is shortage, price are down. And this informs us that there is some kind of deliberate attempt to keep prices.
Mr. Bwahin na bukatar da kasashen nahiyar Turai su musanya kokarin da manoma ke yi gurin samar musu da kuɗaɗen da suka dace maimakon rage farashin koko. Sai dai ko Malam Sa'idu Sulaiman Bomba, mai nazari bisa harkar koko a Ghana, ya ce matakin da masu sayen koko ke ɗauka na rage kuɗaɗen da ake samar ma manoman koko ya ƙara sanya su cikin kuncin rayuwa sosai.
Ga duba karkarun mu Afirka, gama musamman Afrikos da Ghana, yawancin manoman kaga kamar talakawa ne, isa premium quality kokon yana taimaka musu wurin biya su. To yanzu aka zo aka ce za a cike, gaskiya zai kawo matsala musamman lokacin da ake ciki batun COVID ga da batun yaki Ukraine da Russia ya bar wurin fertilizer, suna samun matsala. Akwai taimako wurin da gwamnati ke musu wurin fertilizer duka, na ji yanzu gwamnati wuri ya yi karfi shi ma ya ɗan jan ne kaɗan, ke sa bari farashin fertilizer duka ya tashi ya ji sama su ya kamata su sai abin su. Gwamnati taimakon da yake musu ya ɗan rage, amma shi sa ina ji in an ce za a fidda wannan farashin da ake dora musu kan premium kokon nan, ina jin farmers ne za su samu matsala sosai sosai. Kisa ni dai a ra'ayina ina ga da adibar shi ne zai taimaka musu kwarai, wannan talakawan zai bar su masu ya samu abubuwan da za su si, misali wurin fertilizer da dai wasu input da suke need wurin farming nan zai taimaka kwarai.
Kasashe bin dai sun jaddada cewa za su ci gaba da matsawa masu sayan koko daga kasashen Turai lamba domin ganin an inganta rayuwar manoma a kasashen. Wani rahoto da Bankin Duniya ya fitar a baya-bayan nan ya bayyana cewa fiye da kaso 2/3 na manoman koko a kasashe biyun na rayuwa ne da dalan Amurka da senti 20 a kowace rana. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.